من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من قلبه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي سبعين بيو تلاتين ديجي لوتا ربيع الثاني شكرا تدبو ديجي داري حدود أربعين دبكوي هجرية عشرين ديجي لوتا أكتوبر شكرا تدبو بيو دا عشرين ديجي ميلادية يو العربة زم دورا أكراتم دمك سابا نلتاكم زاد المستقني إذن يوانا سيتناوى muna cikin wani babi mai muhimmanci a cikin sallah shine babu sujudus sahwi. Kafin mu dora kan inda muka tsaya akwai kwantai din bayanin da ya gabata mu yi shi wasu satin da ya wuce kamar haka. Sujudus sahwi, idan an ce sujudus sahwi ana nufin sujjada guda biyu ne, ana cewa sujud amma sujada tani ne, sujada ne guda biyu ta rafkanuwa, ko dai ta zama sujada qabli guda biyu ko ta zama sujada ba'di guda biyu. Kenan ba sujada ɗaya ake ba, sujada guda biyu ne. Wannan sujadu guda biyu an shar'anta su da yin kabbara in za a fara su. Allahu akbar, mutum ya kafa, Allahu akbar ya dago. Kowace sujada ɗaya tana ɗauke da kabbara guda biyu, takbir lirraf, takbir lissujud wa takbir lirrafa. Akwai saɓanin malamai dangane da waɗannan sujada guda biyu bayan wato an yi rafkanuwa. Shin maganar tahiyya, ana maimaita tahiyya idan an yi sujjada rafkanuwa ko ba a yi? In za ka yi qabli za ka maimaita tahiyya? In za ka yi ba'di za ka maimaita tahiyya ko ba za ka maimaita ba? Magana ta farko, wasu malamai suka ce idan mutum zai yi sujjadar rafkanuwa zai yi tahiyya, zai yi tahiyya saboda hadisin Imran bin Husaini a kissar Zuliyadaini, hadisin kissar Zuliyadaini wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafkanuwa, annabi wato Zuliyadaini ya tunatar da shi. A cikin riwayar aka ce faraja'a ila maqamihi fa salla ma tarakahu, annabi ya koma zuwa wurin da ya salla, ya sallaci abin da ya bari, summa sallama sai sallama, summa kabbara sai kabbara, fa sajada ya sujjada, summa tashahada sai ya tahiyya, summa sallama. To kun ga anan gurin an ƙara kalmar summa tashahada, annabi ya yi tahiyya. Kenan mace ya zo ya sujjada zai maimaita tahiyya. To amma matsalar ita ce wannan ƙarin summa tashahada, annabi ya yi tahiyya again bayan ya yi sujjadan nan guda biyu, to wannan ƙarin ƙari ne da wani da ake ce da shi ash'ad, shi kadai a cikin almajiran Ibn Sirina ya kawo wannan ƙari na cewa an yi tahiyya. To wannan ƙarin cewa an maimaita tahiyya idan za a yi sujjadar rafkanuwa ƙari ne, ziyada ce shadda. In an ce a ziyada su shadda, kenan ziyada ce da'ifa, ziyada ce mai rauni. Wasu malamai na hadisi ra'ayi na biyu kenan sun ce sam ba wani maganar ba wani magana ƙara tahiya in za a sujjada rabkanuwa kawai da kai sujjada daya biyu ka dago kawai kai sallama ko da yake da Hafiz Ibn Hajar ya ce wannan ƙarin hasan ne Hafiz Ibn Hajar Allah ya masa rahama saboda yace akwai shawahid wasu shaidu da za su karbaka wannan ƙarin to amma dai malamai sun ce bai inganta ba suka ce akwai suka kwarai akan wannan ƙari din yace tafsir lahu wace in an hasara wannan hadisi na yin tahiya yana da fuska saboda an samu Ibn Mas'ud ya maimaita tahiya kamar yadda ya zo daga gare shi da isnadi ingantacce kamar yadda Ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin Al-Musannaf to idan dai kuna tare da ni ya kamata ku fahimci cewa maimaita tahiya a wurin malaman fiqhu bayan an yi sujjadar rukunwa ko kafin a yi matsala ce wacce ake akwai sabani a cikin ta wasu sun ce a maimaita ba ne saboda Abdullahi dan Mas'ud ya maimaita tahiya wasu kuma sun ce a ba za a maimaita ba saboda riwayar bata inganta ba riwaya ce shadda to idan mutum ya yi sujjadar rukunwa bai maimaita tahiya ba me yayi yayi daidai bai saba Allah ba kuma bai kuskure ba an gane wannan ko to sai magana ta biyu menene hukuncin sujjadar rukunwa a sallah shi wai dole ne sai an yi ta ko ku sunna ce ita ma dole sai an yi sujjadar rukunwa ko ku ba ra'ayi ba ai ko kun ba dole bane ba ra'ayi na farko suka ce da sujjadar ƙari da sujjadar rayi duk dole ne wajibi ne wannan shine ra'ayi na farko dole ne jami'u sujudu as-sahwi ziyada ko nuqsan ko rayi ko ƙari wannan dole ne ai wannan ra'ayin Abu Hanifa ne cewa dole ayi ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbal ne cewa dole ayi sujjadar rukunwa Allah ya yarda da su to anan idan muka tafi akan cewa dole mutumin da rukunwa ta kama shi yayi rage ko yayi gari a sallah kuma ya tuna cewa yayi rage kuma ya tuna cewa yayi gari yaki yayi wannan sujjadar da gangan yake ya sujjada fa innahu yuhkamu bi butlani salatihi to za a yi hukunci cewa sallarsa ta bace idan mun tafi akan dole ne sujjadar rukunwa duk wanda yake ya sujjada rukunwa a sallah to sallarsa ta bace shine ra'ayin waɗannan malamai Abu Hanifa da Imam Ahmad Allah ya yarda da su wajibi ne wato min wajibati salah daga cikin wajibabban sallah idan ka ce wa liman kai imam ka fai ƙari sai ce eh na sani na yi ƙari sai ka ce kai sujjadar rukunwa sai liman ya ce ban yi ra'ayi ba zan yi ba ya kiyaye yi aka gaya mai an fai ƙari ya ce ba zai yi ba to idan ana kan wannan mazhabin ne to fa sallar ku ta bace saboda in mutum ya bar wajibi da gangan to sallar sa bace ra'ayi na biyu kauli na biyu suka ce sujudu sahwi sunna ne sujudar rukunwa dinnan sunna ne wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i Allah ya masa rahama shi a wajen sa duk wanda ya rukunwa to in yayi sujudar rukunwa ya aikata sunna idan bai yi ba ya bacci to a ce to kawai a ce dai ya bar sunna ne an gane ko kuma sallar sa dai ta yi ra'ayi na uku suka raba kafa shine mazhabar Imam Malik Allah ya masa rahama yace in sujjadar qabli ce in sujjadar qabli ne to wajibi ne kenan a malikiya sujjadar qabli ce wajibi sujjadar qabli ce wajibi me dalili suka ce to ai rage yayi a sallah yaya mutum zai rage abu a sallah bai kawo abin da ya rage bai tafi kuma ya sallama sa suka ce ai jabr ne zai jabun nuksan ne a cikin sallah a kenan in ya tauye wani abu wajibi ne ya kawo abin da ya tauye a cikin sallah wannan a malikiya kenan suka ce to in karawa yayi kuma to sunna ne wannan in kari yayi to a da masallar sa ta cika an gane ko bai yi ba ma bai yi wata sujada ba dan yayi kari ba komai in sallar sa ne kenan a malikiya dole ne sujada kabli amma sujada ba'di kuma sunna ce me dalilin su ragewa kai ya zaka kai sallar ka wajen Allah a rage da ka shi kai wannan sujjada ta kabli saboda ai ita tana cike gurbin abin da ka bare ni amma kari to ai da mu ai sallar ka da ma cika zuwa kai ka je ka kara kawai su sunna ce ba za a ce sallar ka ta baci ba a dan ba kai sunna ba to menene zancen da yafi inganci zancen da yafi inganci sujudu sahwi dole ne zancen da yafi inganci sujjadar rabkanwa a sallah dole ce sai an yi ta saboda hadisi ya zo daga hadisi al-Qudri hadisin Bukhari hadisin Muslim wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila shakka dukun fi salatihi falam yadri kam salla thalathan am arba'a falyatrahi shakka wal yabni ala mustaqana thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallima kaga anan gurin wannan riwaya ta hadisi al-Qudri annabi yayi umarni yace idan dayan ku yayi shakka a sallarsa kun ganin shakka ku rike hadisin kenan in mutun shakka yayi a sallarsa abinda aka ce da shi yayi sujjada kabli yanzu anan gurin abinda zai dan rikitar da kai ita shakka kan kari ne a sallah ko kuma ragi ne a sallah ka gane tambayar idan mutun yayi shakka zaka jefa shi a layin yayi kari ne ko kuma zaka jefa shi a layin yayi ragi ne eh wanda yayi shakka yana shakka yayi ko bai ba to annabi ya faɗa ne hukuncin mai shakka a wannan riwaya mutum ya jefar da shakkar kawai yayi gini akan abin da yake da yaqini sannan ya sujada qabla salami annabi yayi umarni a wannan hadisin yace fal yasjud thumma yasjud sajdatayn ya sujada guda biyu suka ce umarnin manzon Allah wajibi ne akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah ya salla azhar hadisin Ibn Mas'ud hadisin ku rike wannan hadisin dan zamu tamaimaita su daga baya hadisin Abi Sa'id al-Khudri hadisin shakka sujada qabla salami hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi kuma annabi yayi kari ne azhar ne yayi ta salla raka'a biyar azhar ne yayi ta salla raka'a biyar suka ce da shi an yi kari ne a sallah ko kwadai me faru suka ce ai ka sallaci raka'a biyar ne wanda Allah ya nade yan kafafuwansa masu albarka ya yi sujada guda biyu ya kara sujada guda biyu kenan to shine a cikin hadisi ne cewa ya sujada ce ne kafin an yi sallah ya sujada guda biyu kafin ya sallama to kaga anan gurin ku lura fa ya kara raka'a biyar yayi ya kara raka'a biyar ma'ana maimakon yayi hudu yayi biyar suka ce kari aka yi a cikin sallan nan ko kuwa suka ce sallah baraka'a biyar kai annabi ya nade kafafuwan sama su albarka yayi sujjada guda biyu amma a cikin hadisin aka ce sujjada kabli yayi to ku rike mu wannan hadisin shi ma za mu zo mu tattauna akan shi shi ma umarni yace kamar yadda riwaya ta zo waɗannan hadisai da muka karanta akwai umarni na ayin sujjada kenan tunda annabi ya yi umarni dole sai an yi wannan sujjada wannan shine zance da yafi inganci cikin maganganun malamai kenan idan mutum ya bar wani wajibi daga cikin wajibin sallah ya kiyaye kuma aka tunatar da shi to in mutum ya dauki ra'ayin cewa wajibi ne kuma ya kiyaye wannan wajibi da gangan to sallarsa ta lalace saboda ya bar wani abin da annabi ya ce a yi shi a matsayin wajibi kuma da gangan wannan kenan To sai kuma matsala ta mutumin da ya manta sujjada, yayi rafkanuwa amma kuma fa bai yi sujjadan ba, yayi asahun gaba sallah sai da ya koma can ya je na karatun Qur'ani sai can sai ya tuno. To inda yana cikin masallacin kawai ya nade kafafuwansa kuma yadda manzo Allah ya nade kafafuwansa kawai ya sujjada sa yana cikin masallaci. Ina fata ana fahimta. Haka idan mutum a gida ma yake, kai sallah sai ka manta a shi kai rafkanuwa kuma baka yi sujjada ba, to in kana gidan ko kana inda kai sallar sai ka nade kafafuwanka sai kai wadannan sujjada guda biyu da ka bari baka yi su ba. To idan mutum ya fita daga masallaci kuma sai ya tuna ba, an gane ko baka tuno ba, sai da kaje mandauri sai ka ce kai ashe fa na yi rafkanuwa a sallah kuma wallahi ban yi sujjadan nan. To za ka tsaya ne a wurin ka yi sujjadar ko ko za ka sake dawowa masallacin da ka yi sallah ne ka yi sujjadar? Malamai suka ce fa innahu la yulzamu birrujuwa, ba za a lazimta masa a ce ya dawo ba. A nan kan sallarsa ta wuce tunda har ya fita ya bar masallaci, wa sahhat salatuhu, kuma sallarsa ta inganta, wa tasqutu anhu sajdatani, kuma sujjadodin nan guda biyu sun fadi a kansa. Me yasa? Li makanil uzri, ai yana da uzuri, yana da uzuri, ya manta ne da ni saboda ya bar gurin da ya salla din, kuma ba zai iya tadaruki ba, ya riga yana fadin. Kenan ana yawan tambaya wani lokacin mutum ne akwai sujjada a kansa ta rafkanuwa bai ma tuna ba sai bayan kwana uku, ba komai a gare shi, sallarsa ta yi. Mutum ne ya ma fita ya bar masallaci bai yi sujjadar rafkanuwa ba sai daga baya sai tuna, sahhat salatuhu, sallarsa ta inganta, babu komai, ya je ya ci gaba. Sai matsala ta uku, menene hikima ta yin sujjada ta as-sahwu a cikin sallah? Allah ya shar'anta ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa cewa idan mutum yayi rafkanuwa a sallah to zai yi sujjada dan wannan illata sallarsa da yayi ta rafkanuwa ya karfafe ta da yin wannan sujjada din. Tun kitin da ka bata wani abu to sai ka gyara da yin sujjada. Ina fata ana fahimta. Idan ƙari kai to wannan sujjadar ta lalata wannan ƙarin da kai, ka nuna kayi kuskure kayi ƙari kar a karɓi ƙarin. Ina fata ana fahimta. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi Abu Sa'id Al-Khudri, idza shakka ahadukum fi salati falam yadri kam salla thalathatan aw arba'atan fa liyatrahi shakka wa liyabni alama shaytana thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallima fa in kana salla khamsan shaffana lahu salatu. Annabi yace idan mutum sallah raka'a biyar yayi to shikenan, in yayi raka'a biyar wannan sajjudodi guda biyu da yayi sun zama mai shafa'i, kamar ya cika sallar ta zama shida kenan, shine shafa'a lahu. Me mukun yayi wuturi kaga biyar ne wuturi, to amma idan yayi shida to kaga sun zama shafa'i. Idan kuma yayi sallarsa itmaman lil arba dan ya cika ta hudunsa ne, to wannan wato tazhiman da yake shaytan, jifan shaytan ne wannan rako sujjada guda biyu, kamar ya dauki dutse ne yana jifan shaytan da su, shine amfanin yin wannan sujjada din. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ashe sujudu sahwi, idan kai kare kai sujjada ba'da salami to karin ka wato sujjadar da kai bata kare ne, ka nuna baka son kare wannan sujjadar da kai guda biyu, tana nuna baka yadda da wannan karin bane. Kaman in kai wannan sujjada biyu mai sallah zai tashi kamar ma bai kare ba kenan a shari'ance. Wasu malamai suke cewa karin sujjada guda biyu, sujjada ba da salami, wai ana dada bakanta wa shaytan ne, ba dai ya sa ka kai kari a sallah ba saboda ka manta ko ka rafkana, to bari ka yi sujjada guda biyu da zaka nuna masa ai ka tuno. Annabi ya ce in ka tuno ga yanda zaka yi saboda ka sa masa bakin ciki, irazatan ne shaytan, dan ka sa wa shedan wato bakin ciki da bacin rai saboda manzon Allah ya ce kana ta tarziman li shaytan dan haka ashe yin sahwa a sallah yin rabkanwa a sallah shedan ne yake ci ribar mutum yasa ya rabkanwa a sallah to sai ya sujuda guda biyu dan ya kori wannan cikiyanci na shedan shi yasa yazo a riwaya cewa duk inda dan adam ya sujjada ka ji wannan hadisin duk inda ka kafa goshinka kai sujjada shedan yana tashi ya gudu daga wurin yana kuka in dai mutum musulmi ya kafa goshinsa ya sujjada kullum shedan sai fashe da kuka ya bar wurin shi yanzu wannan ya fi karfi na har ya samu ya yi sujjada yana sallah yana sujjada to shedan baya so ai sujjada to shi yasa annabi ya ce tunda shedan ya ribace ka ya dauki tunaninka har ka yi rafkanwa a sallah to kawo sujjada guda biyu da za ka sake yi a sallar ka dan ka tursa ta hancin shedan tarhiman da shedan din kenan dan ka nuna masa cewa abinda baya so din dai kai abinda yasa ka kai ka rama ka mai da martani ina fata ana fahimta har cewa yake ya wailahu ya wailahu ya kai tansa ya kai tansa umira ibn adam bi sujudi fasajad falahu aljanna an umarci dan adam ya sujada ya je ya sujada yana da aljanna wai abin da yake damun sa ai in dai kana yawan sujada in dai kana yawan sallah kai dan aljanna ne yace wa umirtu bi sujudi falam asjud fali Allah ni kuma aka umarce ni na yi sujada naki ne su da ni aka bani wuta shi kuma aka bashi aljanna to wai so yake ku ta huta tare kar kai su da to kun ji shi ne hikimar da ta sa aka ce a rinka yin sujjada idan an yi rafkanwa dan wannan ya fi kaiwa matuƙa kwarai wajen tuzurtar da shedan da kun yi tashi daga cikin hikimomin na yin sujjada shi ne sauƙaƙa wa bawa mukallafi shi bawa mukallafi idan ya yi sujjada an sauƙaƙa masa a sallarsa ta yaya yanzu kai da an ce idan kai tauye a sallaka sallaka ta baci ko kuma idan kai ƙari a sallaka sallaka ta baci to ya halin mutane zai duk wanda ya ƙari sallar ta baci duk wanda ya rage sallar ta baci sai aka ce a bata baci ba maimakon a ce ta baci to ga sauki an kawo maka kawai in ka gane kai rage yi sujjada kabli idan ka gane kai ƙari yi sujjada ba'di wannan sauki ne ga ainihin dan adam saboda fannin insanu ba'if dan adam mutum ne mai rauni kwarai da gaske ba mamaki mutum ya shiga sallah yana cikin tunani da damuwar rayuwa damuwar iyali an masa mutuwa yana cikin bacin rai ana bin sa bashi bai biya ba yana fuskantar jarabawa ko an bata masa rai ko mahaifinsa ya masa fada ko iyalinsa sun bata masa mutum zai iya shigan sallah mushawishil bal yana cikin tashwish wato baya cikin sai fikir dinsa tunanin ya wargaje ya zo ya kabbara sallah babu mamaki wannan wargaje fikir tunani ya sa ya zo ya rafkanwa a cikin sallah to a zo ga wannan bacin rai ga damuwa kuma a cikin sallah ta baci sai ya ce a'a idan har kai rafkanwa to shi kenan sai ka je kai sujjada kaga an sauƙaƙa maka kenan ina fata ana fahimta da a ce shari'a ta hukunta duk sallar da aka yi ƙari ta baci kuma duk sallar da aka yi rage ta baci kaga abin da zai daɗi ba akwai zai ina fata ana fahimta to wannan yana daga cikin hikimomin da shari'a ta sa aka ainihin wato a shar'anta mana yin sujjada ta rafkanwa a sallah a wani wuri ne za a yi sujjada ta rafkanwa malamai sun yi bayani kamar haka abu na farko shi ne ku dai gane ana yin sujjada ne a sallah in an yi ƙari ko an yi rage mun gama da wannan kuma wasu malamai sun ce duk sujjadar duniya gaba ɗaya duk sujjadar duniya gaba ɗaya sujjada ƙabli ce wannan ra'ayi ne na wasu malamai ba ruwansu da wata ba'adi kawai ƙabli ne duk abin da ya same ka a sallah ko rage ko ƙari kawai ƙabli za ka yi dan haka za ku ga wasu 'yan mazhaba duk abin da suka yi a sallah su sujjada kabri suke. Wasu kuma suka ce duk wata sujjada a duniya gaba daya sujjada ba da salami. To yanzu shi mutum an dora masa sujjada kwaya ɗaya zai yi ne kawai layi ɗaya zai bi koko an raba masa ƙafa ko akwai ta bayan sallah akwai ta bayan sallama akwai kuma ta kafin sallama. To akwai maganganun malamai guda uku, wannan yana da muhimmanci kafin mu shiga matsalolin sujjadar rakanwa a sallah mu tattauna su. Shi yasa bana so mu nisa a cikin babin ba tare da mun san wannan, dan da nazo karatun kaga za ku gane ina muke nufa. Wasu malaman sun ce duk duniya sujjada gaba ɗaya ban san wata sujjada ba in ba sujjada ba adi ba. Wannan ra'ayin na Ali bin Abi Talib ne. Wai Ali bin Abi Talib a duniya Ali bin Abi Talib sujjada da ya sani a sallah ita ce me sujjada ba adi. Ba ruwan shi da wata sujjada kabli. Na biyu Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda ya zo a riwaya suka ce duk sujjada gaba ɗaya ba dai za a yi. A cikin malaman mazhaba sai Hanafiya ta yi cap malaman Hanafiya cap suka riƙe suka ce duk wata sujjada kawai ba dai ce. Abu Hanifa Allah ya masa rahama. Ammar bin Yasir shi ma ra'ayinsa kenan. Aka ce ƙari da ragi duka suka ce sawa'un daidai ne, ƙarawa akai ko ragewa akai. Akwai wasu malaman da suka ruwaito daga sahabin nan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yanzu muna sahabi guda nawa? Ali bin Abi Talib ba'di, Abdullahi dan Mas'ud ba'di, Sa'ad bin Abi Waqqas ba'di. A cikin malaman mazhaba Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama, kuma su suka ce za ka yi tahiyya. A wannan ra'ayi masu cewa za a yi bani suna da ra'ayin sai ka maimaita tahiyyar. Shi yasa daman na ce muku ɗazu an ce Abdullahi ibn Mas'ud yana maimaita tahiyya in ya zo yin sujjada ta rafkanwa. To kuma shi ra'ayinsa kullum ba addini a wannan kauli da aka faɗa. Me dalili? Saboda hadisin Imran bin Husain da muka karanta. Sai ra'ayi na biyu. Ra'ayi na biyu shi maganganun malamai suka ce duk sujjada a duniya gaba ɗaya sujjada kabli ce. Duk wata sujjada me kabli? Idan ka gama tahiyya jab da zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, misali, to ba za ka yi sallama ba sai ka yi Allahu Akbar ka yi sujjada. Ka ɗago Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wannan kaga ka yi iƙa'in sujjadar kafin me? Kafin sallama. Wannan ita ce as-sujud qabla as-salam. Wace ce as-sujud ba'da as-salam? Ba'diyya da ake cewa. Ita sai ka gama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ka gama sai kuma kai Allahu akbar kai sujjada, Allahu akbar kai sujjada. Wannan ta sujjada ba adiya. To ita ce ra'ayin su Ibn Mas'ud su Ali bin Abi Talib Allah ya masa rahama da Sa'ad bin Abi Waqqas a wani kauli. To ra'ayi na biyu suka ce gaba ɗaya sujjada kabli ce. Wannan kuma ra'ayin Abu Huraira ne. Imam Abu Huraira shi kam sujjada qabla salami yake. Akwai wani babban malami a Misra kamar yadda Imam Malik yake babban malami a Madina, to shi ma wannan babban malami ne a Misra ana ce da shi Lays ibn Sa'd al-Misri. Lays ibn Sa'd al-Misri shi ma gaba ɗaya fata wanda yake barwa idan za a yi sallah sujjada qabli za a yi. Akwai Imam al-Auza'i kuna jin labarinsa, shi ma ɗan sujjada qabli ne, mazhabi ne kuma daga cikin mazhabobin Imam Shafi'i, shi ma ɗan qabli. Imam Ahmad ibn Hanbali shi ma ɗan sujjada qabli ne gaba ɗaya. Allah ya ji ƙarsu. Suka ce duk wata rafkanuwa da mukallafi ya yi, in ya yi ƙari a sallah ko ya rage, kawai ya yi sujjada ƙabli, sai dai ita Hanabila masabar Imam Ahmad shi ya yi istisna'in cewa idan mutum ya yi sallama, ya yi sallama ya manta sujjada kafin sallama, ya kamata ya yi sujjudu qabla salami ne, to amma sai ya manta, sai kuma da ya yi assalamu alaikum sai ya tuno, to yanzu ya zai. Imam Ahmad ya ce to ba komai a nan, ya aro mazhabar yin sujjada ba da salami ya yi, an yafe masa. Ina ba da kura gani ba. To ashe su din ma ne sun dan yarda da sujjada ba da salami, amma yaushe sai in ka manta baka yi kabli ba ne ka tuna, to sai kai sujjada da ba'ada assalam. Allah ya musu rahmata baki da. To sai mazhaba ta uku gida kenan. Waye ban kira ba a ciki? Mali na kira Abu Hanifa dan ba'ada salami ne ko? Imam Shafi'i da Imam Ahmad ai ina ne yan kabla salami. Imam Malik shi kuma yace sam shi baya wancan ra'ayin gaba daya, kuma baya wannan ra'ayin gaba daya, shi raba kafa yi. Shi Imam Malik yace dan me za ku halda kanku, yace ku dubi hadisan mana, ku lura duk inda annabi yayi, galiban inda annabi yayi sujjada ta ba'adi to kari ne, inda annabi yayi sujjada kabli to rage ne. Dan haka a Malikiyya sai ya ce za ka yi sujjada ba'adi ne in ka yi gari, za ka yi sujjada kabli ne in ka yi ragi. Wannan shi ne duk jininmu yake kai, kuma shi muka saba da shi. Duk ɗan Malikiyya, wa man naqasa sujjada qabla salami, wa man zada sujjada ba'da salami, wa man naqasa wa zada kuma ba sujjada qabla salami. An gane? To Imam Malik Allah ya masa rahama shi kan yayi tafsiri, suka ce ya raba kafa ga abin da ya tafi, kuma kowa zai kawo dalilinsa. To bari mu koma baya kaɗan, menene dalilansu? Na farko bari mu fara da waɗanda suka ce duk sujjada a duniya sujjada kabli ne, me hujjarsu? Suka ce a ba wani wahala ga hadisin Abi Sa'id al-Khudri, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shakka abikum fi salatihi, indai ku yi shakka a sallarsa, falam yadri kam salla salatan am arba'a, bai san nawa yayi ba, yana da shakka uku yayi ko hudu, mutum yana ta raba kafa sallah uku raka'a uku yayi ko hudu, annabi ya ce bari ya tsare shakka, ya jefar da shakka, wal yabni ala mustaqana, ya gine akan yaqini. To wai kai ya za a jefar da shakka ne? Mutumin da yake rikici da zuciyarsa, raka'a hudu nayi ko raka'a uku nayi, ya shakka ta shi ko ba ci ba, an samu istiwa tarafin bangarorin guda biyu sun daidaita, ya rude ya kasa gane raka'a hudu yayi ko raka'a uku yayi, to yanzu ya zai? To sai annabi ya ce kaga ka jefar da shakka, fal yatrahi shakka wal yabni ala mastaqana. Menene wal yatrahi shakka wal yabni ala mastaqana? Ya jefar da shakka. To ya zai jefar da shakkar? Kaga duk mutumin da yake shakkar cewa yayi raka'a hudu ne ko yayi raka'a uku, to duk siya dai ai yayi uku kam ko me ba, tunda cewa yake uku ne ko hudu kenan, dai yanzu wacce ce take cikin matsala? Hudu. Annabi yace wulla da shakkar, wannan hudun da ta zo maka kai ko ba kai ba, jefar da ita kurin, ka gina akan kai nawa? Kai uku. To ka gina akan kai uku. Yanzu anan wani hukunci ya zo mana, to in kuma hudun kai fa, in kuma hudun kai fa, ka dada karo daya, kenan kai nawa? Biyar. To wullar da shakkan nan, ka jefar da shakkan nan, kai rigi ne ko kai kari? Sai annabi ya ce a cikin riwaya, kawai summa yasjud shaddataini qabla an yusallima. Annabi ya ce mutum ya sujjada guda biyu kafin ya sallama, kaga sujjada qabli kenan. Suka ce ah, kaga yanzu annabi ya zabar wa musulmi mai qabli, kawai qabli ya ce ai,
kuma umarni ne na wajibi falyasjud sajdatayn qabla an yusallim yasa abin kafin ya sallama shikenan suka dauki wannan hadisi shine dalilin sujada qabla as-salam an gane tayyib sai kuma hadisi na biyu hadisin Abdullahi ibn Abbas shi ma irin wannan ne yayi kama da hadisin Ibn Mas'ud Abi Sa'id Khudri yana cikin Bukhari akwai hadisin Abdullahi ibn Malik ibn Buhayna Abdullahi ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu sahabi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurun wata rana qama minisna kaini yayi raka'a biyu annabi maimakon ki zauna sai ya tashi daga raka'a ta biyu ko ya miƙe a sallar azhar walam yajlis bainahuma bai zama ba azhar ne annabi yake yi maimakon ya zama na farko kawai sai aka ga ya shiga raka'a ta uku ba su farga ba sai suka ganshi a tsaye to ya riga ya miƙe bai dawo ba to barin ba ku na hukunci na fiqhu anan din limamin da yake sallah irab kana ya tsallake zaman nan na farko har ya miƙe ya shiga raka'a ta nawa ta uku to bai zai dawo ba indai ya riga gwiwarsa ta daga abin nan ta rabu da kafa ko tafukan hannunsa sun rabu da kasa indai ya baro wannan zaman ya miƙe to komun tasbihin da kuka masa in bai dawo bai laifi ba kai ma kuma in har ka tsallaka ka shiga raka'a ta uku ba ka yi zaman farko ba to ko ka cino ba sai ka dawo ba in ka dawo din sallah ba ta ɓaci ba amma in ka miƙe ka yi daidai me dalilinsu suka ce haba ita fa wannan zama na ɗayan sunna ne raka'a ta uku fa rukuni ne a sallah suka ce yaya za a yi sunna ta jawo rukuni ta yaya ai tunda ka riga ka wuce sunna ka shiga rukuni sai dai ai wani abu daban ci gaba da sallarka ita zaman farko ba ta da ƙarfin da za ta iya fizgo ha wannan raka'ar an fara rukuni kuma a sake dawowa a ba za a dawo ba yasa suka ce annabi ya tashi bai dawo ya zanna ba to yayin da ya gama sallarsa yanzu kaga an yi sallar nan akwai abin da ya faru an tsallake wani abu kuma an ƙaro wani abu me aka tsallake an tsallake zaman farko ba yi ba me aka ƙaro an ƙaro wannan tsayuwa ta raka'a ta uku an ƙaro ta a wani wurin da ba nata ba menene wurin ba da ba nata ba wurin zaman tahiyya kuna fata ina fata kuna fahimta shikenan wannan hadisi na cikin Bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama kawai sai ya sujjada sa kalli wannan hadisin Bukhari ya ruwaito shi Tirmidhi ma ya ruwaito shi yace Mughira dan Shu'ba wata rana yayi wa mutane limanci sallah sai ya rafkanwa da Mughira yayi sai ya tsallake zaman farko da tahiyyar farko suka taimai subhanallah 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 ya miƙe kawai sai suka ga Mughira yana sallah yana haka yana kutaso kun ga hannu nayi ko mana subhanallah dawo ka zauna dai ko zauna ba na ce muku in ya miƙe kai ya tashi ba to sai ga yana haka fa ashara ilayhim an kumu yana ta nuna musu ta bayan shi yana sallar sa ku dawo ku miƙe kenan kuma mu da kuke ba na sunan shi kuke yi wa liman tasbihi ku kula akwai rafkan wanda idan yayi tafi ba zai fadawo ba kuma dole a yi shi in baka bi shi ba kuma ka zauna badalat salatuka amma in ƙari yayi kamar raka'a ce ta farilla ya ƙara kai ka tabbatar liman din nan raka'a ta biyar ya ƙara
yi zaman ka
kai ta kada tahiyarka kal ya gama karatunsa da surar sa Bakara zai karanta ya je ya dawo itarar da kai in yi sallama
kai ma kai sallama
in yi sujjada kuma dole ka bi shi saboda me ai da yayi rafkanuwar ai ya jawo maka tunda sallar ku a juna take shi don Allah ina so ku rinka gane waɗannan matsalolin saboda an matsalolin da ake yinsu yau da gobe
tai
mu jira nan shiru ba ya sheku tashi yayin da ya gama tahiyarsa kawai sai aka ga yayi sujjada qabli kenan anan gurin yayi me ragi ne ragi ya dauka ya sai sujjada qabli kaga mu jira ma qabli yayi da aka yi magana sai ce haka naga annabi yayi akwai mai magana shiru suka ce yanzu waɗannan hadisan ku duka ba su ishe ku ku yadda cewa duk qabli a duniya duk sujjada a duniya qabli ake yi ba haka wannan shine hujjojin su Ali ibn Abi Talib Abdullahi dan Mas'ud Mujira dan Shu'ba Sa'd bin Abi Waqqas tayi kun ji wannan to sai yan ba'da salami su ma suka ce wallahi ba su yadda ba sujjada duk duniya sujjada ba'da salami za a yi wannan ra'ayin Hanafiya kenan me hadisin ku suka ce ga hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi salla ihda salatayil ashiyi haka aka ce ɗaya daga cikin sallolin nan na azhar ko la asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya raka'a biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah azhar ai raka'a biyu an samu matsala la asar ma ai raka'a biyu a'a akwai fa matsala kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi har yaje ya zauna yayi haka wa shabbaka baina asabihi ya jingina a jikin kago a jikin ginin masallaci ya hada wannan hannun nasu yawanci yakan yi haka in ya zauna ya rike gwiwarsa sallallahu alaihi wasallam to a cikin mutanen akwai Abubakar a cikin mutanen akwai Umar wannan su ne manyan sahabbai wallahi Abubakar ya kasa masa magana Umar ma ya kasa masa magana Abubakar ya san ƙari akai ayi an san yi ragi Umar ma ya sani su bude baki su yi masa magana saboda farjinin Annabi wallahi suka kasa masa magana su kuma suka katanta a masallacin aka rasa wanda zai masa magana sai wani mutum dan kabilar Bani Salima shine Zuliyadaini yace kai jama'a ni fa ba zan yi shiru ba sunansa Khirbaq Zuliyadin da sunansa ne Khirbaq bin Sariya yace ya Rasulullah ya kusurta salatu amma nasit an rage sallah ne ya manzo Allah ko dai mantuwa kai annabi ta ke ce da shi kullu dalika lam yaqa ko dai ba yi ba ba rage kuma ba bani rakanwa ba Zuliyadin cikin girmamawa ce ya Rasulullah bala inna ba'da dalika qad waqa lalle wani bangare da ɗaya daga cikin abin da na faɗa ba ya faru a sallan nan ko dai ka yi mantuwa ko ku Allah ya rage maka sallan nan da Allah sallallahu alaihi wasallam sai juya kansa bai ce asadaka zuliyadain a wata riwaya yace a haqqun ma yaqulu zuliyadain abinda zuliyadain yake faɗa gaskiya ne ai sai masallaci ya dauka a kwarai kuwa a kwarai kuwa a kwarai kuwa to mahallu shahid kawai manzon Allah yana tasowa ya baro inda yake ya dawo gaban liman ya dada raka'a biyu ya zauna ya yi sallama sannan kuma ya yi sujjada ba'da salami ka ji dalilin sa farko akwai hadisi Imran bin Husayn dalili na biyu a cikin Bukhari da Muslim a wata riwaya irin riwayar Abu Huraira da annabi ya sallama a raka'a guda biyu bayan ya gama sallama ya yi kabbara ya yi sujjada ya dada dagowa ya dada kabbara ya yi sujjada ba da salami Imran bin Husaini a riwayar ya ce summa sajada sajadataini ba da ma sallama annabi ya yi sujjada guda biyu bayan sallama ka ji hadisin sa na biyu
hadisi na uku suka ce hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Abu mamaki ka duba dan Mas'ud ga riwayar su kuma amma ya tabbata wance za a yi yana cikin Bukhari da Muslim rawul jama'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sallar azhar raka'a nawa biyar ya kara raka'a biyar aka ce kari aka yi sallah ko kuma ya faru suka ce sallah biyar fa raka'a biyar kai annabi ya ce to sai ya nade kafafuwarsa kawai sai ya sai sujjada ba'da salam suka ce to akan wannan hadisi mu a duniya duk wata rafkan wanda muka yi sujjada ba'da salam za mu yi kun ji hujjojin su to sai an malikiya suka ce mu gaskiya za mu raba tunda an samu yayi kabli kuma an samu yayi ba'di kai abinda suka yi suka ce kawai za mu raba hadisan nan gida biyu duk inda kaga annabi yayi kabli to ragi ne sai da suka san tawilan da suka mai da shi ragi haka kuma duk inda kaga annabi yayi ba'di to kare ne kawai shikenan kaga an yi aiki da hadisan guda biyu gaba daya to wannan shine dalilin malikiya na ainihin wato daukan sujjada kafin sallama da kuma sujjada bayan sallama to sai karatun mu na yau a gurguje bari mu dan rage masa karfi malam yace fil fardhi wan nafilati kun ga gurin ko ba gurin ko sai ya taro bakin fil fardhi wan nafila a can farkon karatun mu malam yace ana yin sujjada zakkanuwa a cikin sallar farilla ana sujjada zakkanuwa a cikin sallar nafila kinan shari'a ne a sallar farilla da sallar nafila saboda ya faru a cikin sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan har ana yi a farilla to ai mimma mai aula ai nafila ko ana yi nafila mimma mai aula ai a farilla saboda annabi ya faɗa a cikin hadisin Tirmidhi riwayar Abdurrahman ibn Auf idan saha ahadukum falyasjud salatayn in dayan ku yarafkanwa ya sujuda guda biyu to yanzu jama'a an ci hadda nafila ba mu da makala ko to idan muke yarafkanwa sallar jana'iza shi ma sai ya sujuda ba di ah ku fa na ci hadda nafila kuka ce eh sallar jana'iza ba nafila bace to ba gashi a gaban ku ba fil fardhi wan nafilati farilla da nafila to in dai ku mun yarda sallar jana'iza ita ma nafila ce to ita ma in an yi rafkanwa sai a mata sujjada idan ka ce ba za a mata sujjada ba to ita ya za a gyara ta tambayar ka nake tunda ka ce ana faɗa aha to a to ai an je a to ya za a gyara ta ko ba ta ɓaci shine wasu malamai suka ce a bisa ƙaulin wannan malami lallai a wannan masaba ta Hanabila hatta sallar jana'iza yushra'u an shar'anta ayi mata sallar wato ayi mata gyaran sujjada zakkanuwa idan an samu matsala in kai kari kai gabli idan kai in kai kari kai ba ni in kai rage kai kai gabli sai suka ce to a ina za a sujjada ana na sujjada kuma ita da ba sujjada a cikin ta wasu sun kore ne suka ce ya sallar da babu sujjada a ciki za ku zo ku ce mutane su sujjada rafkanwa ita da ba sujjada ma gaba daya a ciki sai ku su kuma wadancin suka ja to ita ba sallah ba ce in ku sallah ce tunda ne malam ya ce fil fardhi wan nafila da farilla da nafila duka to ku wallahi sai an mata rafkanwa suka ce eh aka ce to yanzu ya za a yi a gaban gawa za a yi sujjada kalan a ce an mata sujjada suka ce a'a kayi sujjadar a gaban gawar amma ai ba bauta mata kai ba kana yin sutura ma da mutum ba to ka dauka wannan gawar kamar sutura ce kai sujjada ka ta gyaran sallah ka tsuguna ka kafa sujjada ka a kasa kai ne wasu kuma suka ce a'a gaskiya a bari sai an dauke ta sai suka ce waɗancan suka ce a bari a dauke ta to sallar ma da kai rafkano an dauke gawar an tafi to me amfanin sujjada suka ce kurin kai sujjada a gaban gawar to wannan wata matsala ce kar mu bata lokaci da yawa akan ta malai ce fa mata azada fi'lan min jinsi salati qiyaman
أو قعودا أو رقوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له نن إذا متيع ما لن يشي وتو سبب ين سجد ربك نواك مرحكا دلو كتن متين يكار أيتي فمتى زاد فئلا يمتين يكار أيتي من جنس سلاتي أتكين جنس سلات كودي طيوة كودي كمان طيوة يي طيوة قدابي كمان يايا zai yi ayi tsayuwa biyu wallahi za a iya yi Allahu akbar ya gama fatiha ya yi sura ya yi ruku'i kana ji na mana ya dago daga ruku'i tsabar rafkanuwa kudin su yaje ya dada buga fatiha har ya shiga sura ya dada meme kame ashe zai iya yiwa mutum ya tsayuwa guda biyu kai a wannan yanayi ma da ake cikin ruku wallahi uku ma za a iya yi sai dai mutum limanci yake a nafa hali ina ba ta kuna fahimta ruku'i zai iya mu ce ruku'i sosai kuwa ruku'i biyu sosai ba yayi ruku'i ya gama addu'a sami Allahu liman hamida sahabar rudewa yana addu'ar dagowa daga ruku'i ya dauka bai ruku'i ba sai ya dada bugawa to fa mata za da fi'ilan min jinsi salati kenan ko kuma ko ruku'i au sujuda sujada kam wannan ba mamaki mutum zai ra huduma Allahu akbar ya dago ya rude to Allahu akbar ya dada rudewa yi ta uku Allahu akbar har ta hudu ma zaka yi Allah rabba da sarki Allah to amdan to wannan inda gangan mutum yayi sallar sa ta baci duk wanda ya ruku'i biyu da gangan ya lalata sallar sa duk wanda ya sujuda guda biyu da gangan ya lalata sallar sa sujada uku afwan ku rinka gyara mun fa yawa duk wanda ya sujada uku da gangan ko hudu in dai da gangan ne sallar sa ta lalace to amma sai yace wasawan yasjudu lahu idan rabkan wace manta waye rabkani ya sujada guda uku yayi rabkani ruku'i guda uku ko yayi ruku'i guda biyu wannan zai sujada kari a cikin sallah kala biyu ne mallam akwai ziyada fi'liya akwai ziyada qawliya ko dai mutum ya kare na aiki ko dai ya kare na zance ziyadar fi'liya shi karin aiki shi ma kala biyu ne kisimi na farko karin da zaka yi shi a cikin sallar a cikin wani aiki na sallah kamar misali wanda ya kare tsayuwa kaga aiki tsayuwa jinsin sallah ne kamar wanda ya kare ruku'i kaga ruku'i jinsin sallah ne kamar wanda ya kare sujada kaga ai dama akwai sujada sallah to wannan min jinsin sallah kike to akwai kuma ƙari wanda ba a cikin jinsin sallar yake ba kamar misali wannan ziyada wato fi'liya nake faɗa misali kamar mutum yaje ya magana da gangan yana cikin sallah yana karatu kawai yaro ya zo na abu kai ba na ce ka tafi makaranta ba yana cikin sallah ya rab kana ransa ya faci ya ga yaro yayi laifi kurmi a cikin sallah yaje ya magana kaga wannan yayi ƙari a cikin sallah min ghairi jinsi sallah ƙarin da ba na jinsi sallah bane dan magana nan ba ta cikin sallah ko kuma wata ila ya iya yin magana da gangan ai wannan a cikin jahilci ko bai ma san ba a magana ba ko kuma da mantuwa ba mamaki sabon musulunta ne ba ku gaya masa in an kabbala sallah ba a magana ba dan haka ya kabbala sallah sai ya ji kama magana kaga wannan jahilan auna siyan ko kuma mantuwa yi ko kuma mutum ya je kama sha iya cikin sallah kawai ishirwa ta kama shi yana sallah ga ruwa a gefen sa kawai sai dauka shi kunkuda wannan ziyada ne min ghairi jinsi sallah kari ne amma ba a cikin jinsin aikin sallah ba ko kuma tafiya yana cikin sallah kawai sai kama tafiya sallah yake kawai sai kama tafiya kawai sai tafi wani guri sai da ya fara tafiya sai ta ashe ba mai idan da sallah ba malam kuna mamaki wannan rayuwar kuna tsammanin haka ba za ta faru ba wallahi faruwa za ta yi to wannan kaga min ghairi jinsi sallah to amma dai yayi ne a matsayin rafkanuwa to sai kuma ziyada alqauliyya ziyada na zance shi kuma shi man kashi biyu ne wannan akwai ziyada qauliyya mashru'a fi sallah kari na magana da an halatta maka kai karin a cikin sallah akwai kuma ƙari na magana ghairu mashru'a ƙarin magana amma ba a shar'anta maka ba fi sala kamar ƙarin da aka halatta maka na magana shine liman yayi kuskure a sallah. Subhanallahi, wannan subhanallahi tana ciki ne, ai ba ta ciki kawai cewa kai kai mai kaga ta ƙara wani abu amma an halatta ma kai. Ina fata ana fahimta. In kuma kai ƙarin zance wanda ba a halatta ba, kaman wani ya je zai je an kunna sola ne sai kaga yana kokarin ya je danna air condition, kace kai ka bari akan sola muke kuma kana cikin sallah ka dade riyanu. Wannan ziyada kauliya ghayr mashru'a, kari ne a cikin sallah ba a halarta maka wannan karin ba, ka barta mana sola ba yayin mutum a cikin sallah in an ji zafi nan gaba ai a gyara ko. To wannan duk akwai shi. To duk wanda yayi kari na aiki da yake cikin sallah kamar tsayuwa a sallah, ina fata ana fahimta. Zai iya yiwa ma misali wurin zama ne sai ka miƙe, kamar wurin zama raka'a ta biyu sai ka miƙe kaga kai kari, ko kuma kai sujjada sama da sujjada guda biyu kaga kai kari, kai sujjada biyu sai ka ƙara, ko kai ruku'i kari. Wannan idan mutum yayi shi da kuskure bai bata sallarsa ba, amma zai gyara kuskurensa da yin sujjadar rakawa, to shine sai ka dauko ba'adi ka matsala kai kari a cikin sallah, to wannan za ka yi sujjada ba'adiya. Idan mutum ya ƙara raka'a bai gane cewa ya ƙara raka'a ba sai da yazo ya sallama ce ka gaskiya raka'a biyar ne, kullum sai ya nade kafafuwansa ya sujjada ba'adi. Idan kuma mutum ya ƙara raka'a ne fa kana cikin raka'a ta biyar, kana jina kana cikin raka'a ta biyar ka gama fatiha ka fara alam nashrah laka sadrak wa wada'ana anka wizrak, sai ka ji an ce ma kai wani raka'a ta biyar kake, to me za ka yi? Ƙara sata za ka yi? A'a, jalasa fil hali a taki kan sai kai mai faf sai ka dawo kaza. Kuna gane wanda ake gyara sallah? Kana raka'a biyar kullum a taki ka tuno kana tunowa, ai da ka tuna wannan sallar wannan raka'a ta zama lalatacciya dan ba a da buƙatar ta, kenan me za ka yi? Kullum a take kawai sai dai a ka zauna, wataƙila liman ne kai kana cikin yi kai a karan kanka ka san raka'a ta biyar kaga, amma mamun ka arzaf kana wani bai yi ce ba nai ba, wani yana cikin tashin hankali ka san akwai mamun da dirrab kanwar da zai wallahi bai dai, kuma shi bai subhanallahi ba yana jira kawai duk inda aka shi zai, to sai a karan kanka sai ka gano rabu da su kawai ka dawo ka zauna. Idan ka dawo ka zauna sai ka yi sujjada ba'adi. Idan wasu amintattu ka ji amma fa abinda aka ce wa in sabbaha sabbaha bihi siqatani, wasu mutane guda biyu suka yi maka tasbihi, mutane ne guda biyu suka yi maka tasbihi suka tunatar da kai subhanallah daya subhanallah biyu, to kuma ka gane muryar su amintattu ne, to wannan sai ka kika yadda ka dawo ka yi ƙarin raka'a ta biyar ka ji an maka tasbihi kana sane kuma amintattun mutane ne kai ka dawo to sallaka ta wace kullum sai dai a kama kada kamata sallah kada kamata sallah. To wannan shine iya abin da zamu tsaya, akwai wasu matsaloli da sati mai zuwa insha Allah na mu dora abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure ko ta ba shi muna neman afuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.